بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام نبي وطن ربيع الأول وطنا أكو أجير وطن مسلم تي حجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446. Zamu bude karatun littafin Bulughul Maram insha Allah ta'ala, wanda dama wannan majalisin namu na karatun hadisi ne. Mun karanta littafin Umdatul Ahkam, mun karanta littafin Riyadus Salihin. To kamin mu dasa cikin karatun hadisi, sai muka dan tsaya muka karanta wasu daga cikin kananan littafai masu amfani da fa'ida. Mun karanta mimiya ta Al-Hafiz Al-Hakami, wadda cikinta ke da kwai ladabba ga ɗalibin ilimi da kuma mahimmancin neman ilimi. Sannan muka karanta littafin da yake faɗakar da mu bisa kan wasu mas'aloli na aqida, shine Sharhu Sunna na Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. To yau da izinin Allah ta'ala za mu je ga ci gaba a cikin karatukan mu na littafin hadisi, wanda bayan mun kammala Umdatul Ahkam mun dakata mun karanta littafin Riyadus Salihin, tare da cewa akwai bambancin alaka tsakanin su, amma saboda dukkanin shi muna da bukatan shi. To Umdatul Ahkam shine littafi wanda aka rubuta dan yayi bayanin hukumce-hukumce na fiqh, kenan hadisai ne wanda su matsayin su matsayin dalilai ne na fiqh. Shi yasa ake son idan mutun ya haddace Umdatul Ahkam ko kuma ya haddace Bulughul Maram ko wani daga cikin littafan da suke bayanin hadisai na hukumce-hukumce, to kuma ya hada da haddace wani littafin fiqh mai takaitaccen zance. To in ya haka, shikenan ya hada ilimi gaba daya, domin ya hada fiqh tare da dalilanta. Domin littafan da ake rubutawa bisa kan fiqh, ana rubuta bayani ne ba tare da an kawo dalilan bayanin ba. Amma shi kuma littafin da ake rubutawa bisa kan Ahadithul Ahkam, shi kuma ana kawo dalilan ne ba tare da an hujjo hukunce-hukuncen ba. To kaga in mutum ya hada biyun, ya karanta littafin fiqh ya hardace wani takaitaccen littafi akan fiqh, sannan ya zo ya hardace wani littafin hadisi wanda aka wallafa hadisan shi a bisa tsari irin na fiqh, to shikenan ya hada karatu, ya hada ilimi mai tarin yawa da izinin Allah ta'ala. Shi yasa wato Umdatul Ahkam daya ne daga cikin littafan da aka yi su a bisa tsarin hadisai na fiqh. Duk da shi Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala mai Umdatul Ahkam ya takaita zancen shi akan hadisan da suka zo cikin Sahihul Bukhari da Sahih Muslim kadai, bai ambata wani su ba. Shi yasa Bulughul Maram ya yi shi, saboda shi Bulughul Maram ya tattaro hadisai na kutubus sita gaba daya, kenan littafa kai zaka samu hadisan da suke cikin Sahihul Bukhari da wanda suke cikin Sahih Muslim da wanda suke cikin Tirmidhi da wanda suke cikin Abu Dawud da wanda suke cikin Ibn Majah da wanda wato suke cikin Musnad ma na Imam Ahmad da na Ibn Hibban da makamantan su. Kenan ya tattaro hadisai da yawa, bai tsaya ba, saboda shi da ma babban malami ne na hadisi. Shi kuma wancan ya takaita akan cewa ingantattun hadisai da ke cikin Bukhari da Muslim kadai zai ambata. Saboda haka dai Bulughul Maram da Umdatul Ahkam suna cikin littattafan da manyan malamai suke wasiya ga ɗalibin ilimi ya haddace su, domin in ya haddace su, to ya haddace wato fiqh tare da dalilanta. Dama kuma abinda aka hiso ga mutum shine in ya ga magana ta fiqh, to ya zama ya san dalilan. Ba kai misali ba, ka karanta fiqh, ai mai fiqh ya ce kaza cikin littafin fiqh, kai baka san me yasa ya ce ba, kana yiwa shi ma abinda yasa ya ce wani dalili ne mai rauni ya dogara akan shi, kaga sai ku faɗo ke kuna tare. Amma idan ka karanta maganan shi kuma ka karanta madogaran maganan shi, to yanzu kana fita insha Allah. In ma magana ba haka nan bace, kana kakkabe hannuwanka ka bar mashi kai shi. Dama kuma wannan shine ilimi, ka iya tantance magana mai kyau da magana mara kyau. Ba kawai ka iya yayewa ba, duk abin da ka yayo ai anci, in anci zaka ai zaka hada ma kanka duhu mai girma, in dai anci zaka biye ma yomi abba a ce ba, da ƙarya da gaskiya ai duk an haɗi. Abu da aka tantancewa da iya gano daidai da abin da ba daidai ba, wannan shine karatu. Saboda haka littafin Bulughul Maram ɗaya ne daga cikin littattafai na hadisi, masu muhimmanci wanda suka samu karbuwa a duniya saboda girman malamin da ya wallafa littafin Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala yana da girma yana da daraja yana da matsayi yana da dogon hannu a cikin ilimin hadisi saboda haka littafin Allah ya same albarka ya samu karbuwa sannan mu sani cewa dole ne musulmi sai sun dora karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin hadisai suna da matsayi na biyu a cikin dalilai na musulunci a duk lokacin da mutum ya tashi bincike zai yi binciken dalilai ayin san ya fara bincikawa cikin alqur'ani mai girma idan bai samu dalilin shi ba daga cikin alqur'ani to guri na biyu inda ya dace ya bincika shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalili akan haka shine hadisin Mu'az dan Jabal yarda Allah ta tabbata a gare shi lokacin da manzon Allah ya tura shi Yaman ya ce mashi bima tahkum da me zaka yi hukunci sai ya ce bi kitabillah da littafin Allah qala fa in lam tajid fi kitabillah sai ya ce idan baka samu hukuncin ba a littafin Allah qala fa bi sunnati rasulillah sai ya ce to sai in yi hukunci da sunnar manzon Allah qala fa in lam tajid fi sunnah yace idan baka samu ba a sunna fa qala ajtahidu bi ra'yi wala alu yace sai in yi iya kokari na da bincike na ra'ayi na bazan takaita ba sai manzon Allah ya bai kirje shi yace alhamdulillahi alladhi waffaqa rasula rasulillah lima yurdi rasulullah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya datar da dan aiken ma'aikin Allah ga abin da zai yardar da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam haga wannan ya nuna kenan sunna ita ce dalili na biyu wanda ake bincike a cikin shi a musulunci saboda haka da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu da alqur'ani inda ka san Hassan ne da Hussein in kana neman mahaukaci ka nemi wanda ke kokarin rarrabe tsakanin su yace ba su haduwa to wannan mahaukaci ne mai babban lamba a cikin mahaukatan ma general ne wannan yayi nisa yana da garad kwarai dan haukan ya kai hauka kace dole sai ka rarrabe tsakanin alqur'ani da hadisai bayan cewa alqur'anin nan Allah ta'ala ya sabkar da shi kuma yayi bayanin cewa wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyana lahum allazi ikhtalafu bi ba mu sabkar maka da alqur'ani ba sai don kai musu bayanin abin da suke sabani a ciki wa ake ma magana kaga ba kai bane dan kalakatu annabi ake faɗa aka ce an sabkar ma da alqur'ani don kama mutane bayani to yanzu sai wani yazo ya hana ayi bayanin sai dai shi yayi bayani kaga akwai duhu saboda haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da alaka da alqur'ani ko suna da alaka da alqur'ani alaka wadda babu wanda isa ya raba su wanda kuma yayi kokarin sai ya raba to ƙarya shi ta sha ƙarya ba taɓa raba su ba kuma dan haka ba za a taɓa raba su ba sai dai mutun ya raba hankalin shi biyu amma ba dai ya raba su ba in kaje mutun ya ce a shi ya rabe da Qur'ani yake aiki a ya raba hankalin shi ne kawai ya zama giligili ya gigige amma tare suke tunda Allah yake sabkar da Al-Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa mutane bayani to shi kuma wani saboda karamcin fahimta sai yake tsammanin abinda ake nihin cewa litubayyana lin-nas mun sabkar ma da Al-Qur'ani dan kai ma mutane bayani shi a wajen shi shine in an sabkar da alqur'ani sai manzon Allah yazo ya bayyana to yau an sabkar wanda da wasu ayoyi sune sabbihi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallahi shine bayyana wai ya bayyana shi kenan dan haka sai mutane su haddace gundarin bakin wannan shine bayyana wanda ake nihi shaykhul islam ibn taymiya yace fa inna qawluhu ta'ala litubayyana lin-nas yatanawalu hadha wa hadha yace fadin Allah da yace dan kama mutane bayani ya kunshi bayanin lafuzza da kuma bayanin ma'anoni dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin ma'anonin alqur'ani sai sadi in kaga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to alaqar su da alqur'ani guda uku ce sunnar annabi tana da alaka da alqur'ani alaka uku ta huskoki guda uku huska na farko akwai alaqatu ta'kid alaka ta karfafawa ya zama alqur'ani yayi magana sunnar annabi tazo ita ma ta karfafa wannan magana kenan kaga kawai ta ƙara karfafa kar misalin hadisan da zasu zo suna bayani akan biyayya ga iyaye wannan me suke karfafa abinda qur'ani ya faɗi suke ko ƙara karfafa kar misalin hadisan da zasu zo suna bayani bisa kan sallah da ma duk hukuncen sallah wannan karfafa qur'ani suke ko domin qur'ani ne yace ayi sallah dan haka duk wani abin da ya shahi bayanin sallah da hukuncen ta karfafa zancan alqur'ani ne yasa manzon Allah ya salla tun daga farkonta har ƙarshen ta yace sallu kama ra'aytumuni usalli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi aikin haji tun daga farkon shi har ƙarshen shi yace li ta'khuzu anni manasikakum kaga shi ma karfafa abin da ke cikin qur'ani ne walillahi 'alan nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila ko hajjul bayt to wannan karfafawan dan haka duk abin da yazo wanda ya shafi hukumce hukumcen saki karfafa qur'ani ne wanda ya shafi hukumce hukumcen azumi karfafa qur'ani ne hadisan da suka shafi hukumce hukumcen wato wasu ababe wanda qur'ani ya jima da yin bayanin su to wannan karfafawa ne ko sai alaka ta biyu akwai alaka tsakanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani ta huskar alaqatul bayan alaka ta bayani ita kuma wannan alaka ta bayani ita ma tana da rassa kamar guda uku haka ko hudu domin bayanin kala-kala ne ma'ana akwai lokacin da hadisan manzon Allah suna zuwa ne su yi bayanin alqur'ani ba su karfafa ba su yi bayani ina wancan na farko shine karfafa na biyu shine mi bayani to bari mu faɗi wasu huskokin bayanin huska na farko cikin bayanin da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ma alqur'ani akwai bayanin mujmalul qur'ani akwai lokacin da bayanin wani dunkulallen zance ne na alqur'ani suke alqur'ani ya zo da wani bayani dunkulalle sai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zo su yi mi su zo su bayyana wannan dunkulallen zance kenan akwai bayan mujmalul qur'ani na gaba akwai lokacin da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun zo za su zo ne su yi bayan mushkilul qur'an abinda yake da rikici na alqur'ani kenan ba dunkule yake ba amma dai yana da rikicin fahimta kamar misalin hadisin da yazo yana bayyana abinda ake ne da al-khaytul abyad min al-khaytul aswad wannan hadisin mai aikin shi bayyana maka abinda ke da rikici ko wanda wani sahabi shi ya dauki zaruruwa guda biyu da farin zare da bakin zare ya je ya sa karkashin matashin kai dan Allah yanzu dan kalakato ba irin wannan fahimta ya kamata yayi ba tunda bai dada hadisi ba sai yaje shi ya dauka kawai yaje ya kasa karkashin matashin ka yana ta cin abinci yana lekon su yana jiran su bayyana gare shi sai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mai cewa abinda ake nihi da wannan al-khayt al-khaytul abyad ba zare bane wato kinaya ne akan mi akan haske na al-fijr al-khaytul aswad wannan kinaya ne akan duhu na dare aka tabbatar mai da cewa abinda ake nihi da horin zare da bakin zare hasken alfijir da duhun dare kaga wannan sunnar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta yi ta bayyana abin da yake da rikici na alqur'ani sannan wato daga ciki akwai bayan mutlaqil qur'an bayan mutlaqil qur'an akwai lokacin da za wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta zo ta yi bayanin wani abu wanda yake sake na alqur'ani karo misalin ayatul qur'ani tace hurrimat alaikumul maitat an halatta muku musai duk abin da ya mutu da kanshi ba a yanka ba ko ya shiga jiho to sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta ce banda fara banda kihi kaga wannan mutlaka ne ko amma wannan yazo ya yi takayidin shi ya kayyade shi cewa a kenan wannan yana cikin alaƙoƙi alaka ta uku wanda take alaka tsakanin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi akwai alaqatut ta'sis wal istiqlal alaqata wato assasawa kenan shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zo da wani bayani wanda yake mai zaman kanshi wanda babu shi cikin alqur'ani bayani mai zaman kanshi wanda alqur'ani bai zo da shi ba to kaga wannan bayani ne wanda yake mai zaman kanshi kuma alqur'ani shi ya goye bayan irin wannan bayanin da sunna take zuwa da shi domin ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantah kuma ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha kuma ya ce wa in tuti'uhu tahtadun kuma ya ce wa ma 'alar rasul illa balagul mubin kuma ya ce wa ati'u Allah wa ati'ur rasul kuma ya ce man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah kuma ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum kuma ya ce wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim na sauran dalilai birjit wanda suka nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya aiko shi da addini don haka abinda ya aikata ko ya bayyana shine addini shine abun koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun saboda haka akwai hukumce hukumce masu yawa wanda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tazo da su wanda kenan hadis alqur'ani babu su kwata kwata babu su kuma sunna tazo da su kuma hukunci ne dole a aikata shi a musulunci dan haka dai karatun hadisai dole ne ga musulmai su karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma su tsananta bincike akan hadisai abu ne wanda yake da muhimmanci domin babban ginshiki ne magangara ne na shari'ar Allah wanda da zai zo ya tura karantar da mutane cewa a rike alqur'ani shi kadai ya isa ina ayi hadisai dai su suka kawo rudani hadisai dai su suka kawo matsala kaga an ka rike qur'ani ka huta to sai gwadu hutun da yashi da rike qur'ani kuma ƙarya ne babu wani rike qur'ani domin rike qur'ani zai lizumta ma bin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu haka a takaice za mu karanta farkon muqaddima ta wannan malami بسم الله الرحمن الرحيم yace da sunan Allah mai rahama mai jin kai kaga mallan ya bude da bismillah saboda koyi da alqur'ani mai girma alqur'ani mai girma Allah ya bude surorin shi da bismillah kuma domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tura wasiƙokin shi da yake zuwa ga sarakuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai tura wasiƙa zuwa ga sarakuna yana bude ta da bismillahir rahmanir rahim to shi yasa malamai suke bude bayanai da bismillah akwai tattaunawa akan malamai cewa shin duk abinda mutum ya rubuta ya kamata ya bude da bismillah suka ce eh matukar rubutu ne ya kamata hadda waka wasu suka ce eh ko waka mutum ya rubuta ya kamata ya bismillah daga sama alhamdulillah ala ni'amihi yace dukkanin godiya ta tabbata ga Allah akan ni'imomin shi az-zahirati wal batina bayyananu da boyayyu mana dukkanin godiya ta tabbata ga Allah kuma wannan godiyai muna yi ma Allah ita ne akan ni'imomin shi saboda shi alhamdu Allah yana cancanta da godiya saboda cancantar shi ko babu wata ni'ima saboda dacewar shi da cancantar shi a gode mai ana gode mashi ita ce shi ne ma bambancin alhamdu da ashkur ko domin shi ashkur sai bayan biyo wannan ni'ima ne shi kuma alhamdu babu sharadin ni'ima ana cewa hamattuka ala shaja'atika na gode maka saboda jarumtakka kaga ba ba ni'ima bace ya maka jarumtar shi ni'ima ce gare ka amma saboda kenan cancantar a gode mai saboda jarumi ne sai ka ce masa hamattuka ala shaja'atika wanda haka ita godiya ita kalmar alhamd ba sai ta zo muqabilun ni'ima ba ashkuru shine yake zuwa muqabilun ni'ima amma alhamd ana yin ta saboda cancantar ayabi wanda ake ma alhamd ko kuma a gode mashi to shi yasa kuma sannan kuma ana yin alhamd saboda ni'imomin wanda aka ma alhamd kin to shin nan mallan yace wannan godiyai ta tabbata ga Allah ala ni'amihi abusa ni'imomin shi ne az-zahirati wal batina bayyananu da boyayyu Allah ta'ala yana da ni'imomi wanda yayi man bayin shi bayyananu qarara sannan kuma akwai boyayyu wanda ba qarara suke ba amma aka zakulo ma mutun su aka bayyana mai su sai ya gano wannan mallan ya dauko wannan godiyar ne daga fadin Allah ta'ala a suratul luqman alam tarau anna allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ta'ala wa tu asbagha alaykum ni'amahu ya cika maku ni'imomin shi zahiratan wa batina bayyananu da boyayyu qadiman wa haditha wato daddu da kuma sababbi wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi kuma tsira da aminci su tabbata akan annabin shi kuma su tabbata akan manzon shi as-salatu a yaran larabci ma'ananta addu'a a loga kuma sallah ake nihi ibada sananniya sannan as-salatu akwai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda mu muke yi shesa suka ce salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala uku ne akwai salatin da wato mu muke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mu nemi Allah yayi mashi wato Allah yayi mashi yabo yayi mashi salati wannan shine salatin mu ko akwai salatin Allah da karan kanshi wanda yake inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna akwai salatin mala'iku to kuma wannan kalolin salatin duka yana da bambanci. Mu salatin mu shine mu nemi Allah yayi yabo ga annabi, Allah yayi alkhairi, yayi ni'ima ga annabi, wannan salatin mu kenan. Dan haka da an ce mama annabi salati, sai mu ce Allahumma salli, ya Allah kai salati. Mu nemi Allah yayi salati shine mu mun yi salati. To shi kuma Allah salatin shi irin namu ne, Allah yana yi wa annabi salati. Huwa alladhi yusalli alaykum, Allah yana yi ma musulmai salati ko? To ya ne salatin Allah yake? Shi salatin Allah shine Allah ya yabi bayan shi a wajen mala'ikun da suke wajen shi, shine yayi masa salati da yabe su. To shi kuma salatin mala'iku ya yake? Allah yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah da mala'ikun shi suna salati. To shi salatin mala'iku shine roƙon rahama da roƙon gafara. Manzon Allah shi ya fassara salatin mala'iku a cikin hadisi, yace wal mala'ikatu yusalluna ala ahdikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi yaquluna allahumma ghafir lahu allahumma arhamu. To kaji salatin mala'iku shine su roƙa maka gafarar Allah da rahamar Allah. Haka in aka ce mala'iku sun maka salati, sun roƙi Allah yi maka rahama, Allah yi ma gafara. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi, ya tabbata akan annabin shi da manzon shi. Cikin karatuka mun sha gayin bambanci tsakanin annabi da manzo ko? Muka ce dukkanin manzo annabi ne, amma ba dukkanin annabi bane manzo. Don haka duk manzo annabi ne, amma ba duk annabi bane manzo. In ka ce wani annabi ne, to tana yiwa bai kai darajar manzo ba ko? Tana yiwa kuma annabi ne rasulan nabiya ne. To Muhammadin wa alihi wa sahbihi, Muhammadin mufa'al ne. An san yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna Muhammad saboda tattaruwar dabi'u na godiya a gare shi daga kalmar alhamdu ne. Don haka an sa mai suna Muhammad saboda ya tattaro dabi'u waɗanda ya cancanci a gode mashi a kansu. Saboda haka aka zaba mai wannan sunan, wanda Allah ta'ala ya zaba mai wannan sunan, yasa aka rada mai shi kamar yanda Hassan yayyabe shi yace wa shaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadhul arshi mahmudun wa hadha muhammadu, yace Allah ya cago mai suna daga cikin sunan shi dan ya kara mai girma. Shi mai al'arshi shine mahmudu, shi kuma wannan Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam. Wa alihi da alayan shi, su wane ne alayan annabi? Alayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne mabiyan shi. Akwai lokacin da za a cewa alaye, kuma sai a ce wato sahabban shi. In aka ce alaye da sahabbai, to kai tsaye an bambance. Ana nihin alaye su ne makusantan shi waɗanda suka yi imani da shi. Amma dai yana da kyau kullum mutum ya san al su ne atba. Wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab, su wane ne ala fir'aun? Mabiyan shi. In kace iyalan fir'auna ne, to matashi mai imani ce. Wa daraba Allahu matalan lil ladzina amanu mar'ata fir'auna, haka nan. Dan haka al su ne atba, kuma kalmar a larabci daga ala ne ya ulu, ala raja'a. A larabci aka ce ala ana nihin ya dawo, ana cewa alu fulan li'annahum yarji'una ilayhi fi asli nisbatihim, saboda zuwa gare shi suke dawa a wajen asalin dangantakar su. Dan haka sai a ce alayan shi ne, kenan dangantakar su tana dawowa zuwa gare shi. To shine aka ce al al annabi, Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. To nan duk wani sahabi ya shiga ciki, ko baka ce wa sahabihi ba, indai ka takaita akan wa alihi. Domin wani ya ce alun nabiyyi humu ashabu millatihi min al-aajimi was-sudani wal-arabi law lam yakun ahluhu illa aqaribuhu sallal musalli ala at-taghi abi lahabin. Alayan annabi sune ashabu millati, waɗanda suke biyar tafarkin shi cikin bakake da wato gwarawa da larabawa. Duka indai kai mabiyin annabi ne, to ka shiga cikin alayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kamar yadda Allah ya ce wa idhna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su al'azab, kenan alayan annabi sune mabiyan shi masu imani. Kuma koda an fassara alayan annabi da cewa famin shi, zuri'an shi, to cikin famin dai dole ka yarda wanda suka yi imani da shi, su kadai ake ne. Domin in ba haka ba, ka sanya da Abu Lahabin cikin salatin ka ko? Law lam yakun ahluhu illa aqaribuhu sallal musalli ala taghi abi lahabin, inda ba ya da wasu alaye sai makusantan shi, to da mai salati ya hada da wannan mugun kafirin Abu Lahabin. wa sahabihi da sahabban shi sahabi shine wanda ya cika sifa guda uku mallaqiyan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam ibn hajar a cikin nukhba shi kuma ya kara yace as-sahabi huwa mallaqiyan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam wa in takhallalat riddatun ala al-asah yace sahabi shine wanda ya taba haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka in baka haduwa kai ba sahabi bane koda kun yi zamani guda kamar Najashi kaga ai zamani guda suka yi ku amma ba a haduwa akwai wanda ya taba ce ma Najashi sahabi sai bakin jahili ba a ce mai sahabi dan haka wannan ba sahabi bane ba dole sai an hadu to kuma in kace a sahabi shine wanda ya taba ganin annabi to nan kai kuskure dan akwai malaman da suka kawo wannan ta'arifin ko suka ce as-sahabi marra annabi sun hudda makahi ai cikin sahabban akwai makahi abu da haka ba a cewa marra annabi sai dai a ce mallaqiyan nabi wanda ya taba haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi yana mai imani da shi domin in ka aje abun haduwa da adamar je kadai su Abu Lahabin da Abu Jahalin da sun kwace ko ba su hadu ba suna hadu amma sai dai ba suna masu imani ba suna masu kafirce mashi suna masu kareta shi suka hadu da shi go dan haka ba su zama sahabbai ba sai in mutun ya hadu sifa na farko shine haduwa sifa na biyu ya zama lokacin haduwar kun hadu kana mai imani sifa na uku shine ka mutu akan musulunci to Ibn Hajar yace koda ya taba ridda ya dawo babu matsala inda ya taba haduwa da manzon Allah kuma yana mai imani da shi sannan ya mutu akan musulunci to koda a bisa kaddara ya taba yin ridda kuma ya dawo a musulunci ya mutu akan musulunci yana nan matsayin shi na sahabi ai akwai wanda suka yi ridda bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko cikin su kuma akwai wanda suka dawo to sahabbai ne sai wanda ya ridda ya kidawawa wannan ya bata sahabban takashi koda shekara yayi malala gashin tinkiya tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ya ridda ya mutu akan kafiri ba sahabi bane domin aya alqur'ani ta ce wa man yartadid minkum an dinihi fayamutu wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malu duk wanda ya ridda daga cikin ku yabbar addinin shi ya mutu yana kafiri to wannan aikin shi ya baci to cikin aikin akwai sahabban taka dan haka ya zama kafiri sunan shi ba sahabi ba dan haka ba a ce mai sahabi matukar yayi ridda dan haka wannan shine sahabi kuma yana da kyau dalibi ya san sahabi kullum aw dan baka san sahabi ba wata rana sai a jawo ma wani kafiri a ce ma sahabi ne ko a karanto ma wani munafiki ya aikata wani abu a ce ma sahabi ne alladhina saru fi nusrati dinihi wato sahabban shi waɗanda suka yi tahiya a cikin taimakon addinin shi sairan hafisa tafiya mai gaugawa wanda suka yi tahiya wadda take da gaugawa a wajen taimakon addinin shi in kana son ka san masoya annabi na gaske masoya annabi waɗanda suke ba da jini akan son annabi suke ba da rayuka akan son annabi sai in ka karanta tarihin sahabbai tunda aka tsira duniyar nan ba a taba wani masoyi ba wanda ya so masoyin shi irin son da sahabbai suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam hakali masoyan da ke zuwa gidan rawa ƴan mata na rawa su ce son annabi ne ya kawo su kallon rawa wannan son ƙarya ne ai masoyan gaske sai sahabin annabi shine wanda ya so annabi zai iya ba da jinin shi ya ba da dukiyar shi akwai wanda suka yarda masu arziki da yawa cikin sahabbai suka yarda su rabu da dukiyar su kaf saboda su je su zauna tare da masoyin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ya yarda ya rasa ran shi saboda kariyar mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne wanda suke fadi da bakin su kuma suka tabbatar da zuciyar su kuma suka nuna a aikace cewa fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi muhammadin minkum yuqa'u mahaihiyata da mahaihina da mutuncina duka zan bada don kariya ga mutuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka su ne waɗanda suka yi tahiya mai gaugawa a cikin taimakon addinin shi wa ala atba'ihim kuma ya tabbata akan mabiyansu alladhina warithu ilmuhum waɗanda suka gaji ilimin su su wane ne waɗanda suka gaji ilimin su shine yace malamai ko wal ulama'u warasatul anbiya yace kuma malamai magada annabawa ne haka annabawa ba su bar gadan kuɗi ba innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilm faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir annaba ba su bar gadon dinari ba ko dirham, gadon da suka bari gadon ilimi, duk wanda ya riki ilimi to ya yi ruko da kaso mai tarin yawa. Abu da aka ji in ka ji cikin Qur'ani an ce wani annabi ya gadi wani annabi, to ka kai ribin kuɗi ne ya gada. Wa warisa Sulaimanu Dawud, nake nihi da gadon. Ai ga nan ya gai, wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayr wa utina min kulli shay inna hadha lahuwal fadl. Shesa ɗan shi'a da suke babatun cewa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya zalimci si Fatima, ya ki ba su gadan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari, kaga wato wannan ya ƙaryata su. Yana da dama annaba ba su bar gado ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma'asharal anbiya la nuraf ma tarakna sadaqa. Lalle mutaran annaba ba a cin gadan mu, abinda muka bari sadaka ne. To balle shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce hadisi ya inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya karɓi ran shi bai bar komai ba, bai bar wani abu ba in banda wani silken shi na yaki da ya bari. Don haka bai bar wata dukiya ba wanda za a ce an kiraba masa gado. Haka yana cikin abubuwan da ƴan shi'a suke tabbabtai akai, an kiba su gadon su, an zalunce su, an yi waye. To annabawa ba su bar gado ba. Annabi Zakariya da ƴan nace yana ta roƙon Allah, Allah ya bashi da yarifuni wa yarifu min ali Yaqub, sai ya ce dan ya gaje ni kuma ya gaji wato famin Yaqub. Me yake nihi da wannan gadon? Gadon ilimi da karantar da mutane musulunci, kuma dalili da yake nuna shi ne ya ce wa yarithu min ali Yaqub ma'an qiradi ali Yaqub bi zamanin ba'id, tare da cewa su ali Yaqub kin sun jima da karewa da lokaci mai tsawo, amma ya ce ya gaje su kenan, inda arziki ake zance babu shi ma yanzu nasu. Don haka zancen gado na ilimi ake. Don haka ya ce wal ulama warasatul anbiya, kuma malamai magada annabawa ne. Akrim bihim warisan wa mawrusan, mi ya kai karamcinsu? Akrim bihim, mi ya kai karamcinsu? Warisan, mai gado wa mawrusan, da abin da ya gada. Ko kuma ka ce akrim bihim, imamakin karamcin da ke gare su. Warisan wa mawrusan, mai gadon da abin da ya gada. Wannan akrim bihim wato siga ce ta ta'ajjub. Don haka a Larabci ana cewa af'il bihi, duk wazanin da yazo akan af'il bihi duk dai yake da ma af'alahu. Ma akrim bihi ma'anan shi ma akrim bihim ma akramahu, mi ya kai karamcin malaman nan, su masu gadan da abin da suka gada. Ma'ana mallan yana son ya nuna ma girman matsayin malamai da kuma girman abin da suka gada shine ilimin. Shine yace akrim bihim warisan wa mawrusan. Amma ba'du, yace amma bayan haka, fa hadha mukhtasarun, wannan dan takaitaccen zance ne. Yashtamilu ala usulil adillati alhadithiyya, wanda ya tattaro wato asali na dalilai na hadisi. Lil ahkam ash-shar'iyya, na hukumce hukumce na shari'a. Kaga kenan yana nihin wannan littafin da ya wallafa wani takaitaccen littafi ne wanda ya tattaro maka asali na dalilan hadisai na hukumce hukumcen shari'a. Shi yasa hadisan suka zama hadisai ne wanda suke bayani bisa kan fiqhu, ba wanda suke bayani ba bisa kan aqida, ba wanda suke bayani ba bisa kan wato dabi'u ko gyaran zuciya, duk ba su bane, ko wanda suke bayani bisa kan zuhudu. Duk da can karshe ya kawo kitabul jami'i, ko ya dan kawo wasu daga ciki, amma dai asali wannan littafin ya wallafa shi ne dan yayi bayanin hadisan da suke zance akan fiqhu, domin fiqhu shine yake bada muhimmanci bisa kan bayanul ahkam, bayanin hukumce hukumce. Yace harartuhu tahriran baligan, na rairayo shi rairayawa mai kai makura. Ma'ana yana nihin kenan cikin hadisai da yawa ne ya tankado ya rairayo wannan hadisan. Li yasira man yahfazuhu min bayni aqranihi nabighan, domin wanda ya haddace shi ya zamo min bayni aqranihi, a tsakanin abokanin shi, nabighan, ya zamo kwararre gwani. Nabighan shine gwani ko gwani kwararre gogagge, wanda ya goge a cikin al'amarin shi. To shine yake nihin ma'ana wanda ya haddace wannan littafin zai zama kwararre a wajen kawo hujja. In dai zancen fiqhu ake, to yana iya kawo hujja bisa kan kowace mas'ala ta fiqhu, ko ta sallah, ko ta azumi, ko ta zakka, zai zama dukkanin mas'aloli na fiqhu ya san asalin dalilan su. Wa yasta'ina bihi talibul mubtadi, yace kuma dalibi wanda ya fara karatu zai nemi taimako da wannan littafi. Idan ɗalibin da yake farkon fara karatu to yana iya neman taimako da wannan littafin sai ya taimaka mashi wajen wato bude makullama wato mabudayya na ilimin shi. Wala yastaghni anhu ar-raghibul muntahi, kuma wanda yake da kwadayin ya kai makura shi ma ba zai wadatu ba daga gare shi. Yana nan kenan wanda yake da kwadayin sai ya kai makura wajen ilimi da neman karatu sai ya tumbatsa ya zirhi, to shi ma ba zai wadatu ba daga abin da ke cikin wannan littafin, yana da buƙatar shi. Wa kad bayyantu aqiba kulli hadithin, yace kuma hakika nayi bayani a ƙarshen kowane hadisi. Man akhrajahu min al-a'imma, wanda ya fitar da shi daga cikin jagorori na ilimin hadisi. Li iradati nushi al-umma, saboda nihin nasiha ga al-umma. Domin duk mutumin da ya gayi asalin inda ya ɗebo zance, to wannan yayi nasiha kuma ya tsare amana ta ilimi. Duk mutumin da ya gayi magana ta ilimi sai ya ce cikin littafi kaza na gano shi, to yanzu ya maida ka ginshiki. In kana da ja akan wannan magana ba da shi zaka ja ba ko, sai ka je ka ja da mai littafi can ya gano. Kenan wannan nasiha ne duk wanda ya faɗi. Yanzu in mutum ya karanto hadisi sai aka ce ina za a samu wannan hadisin, ya ce shi kawai ni ma na da jishi. To kaga akwai matsala, akwai duhu. Tana yi wa hadisin ƙarya ne, tana yi wa hadisin babu shi kwata-kwata. Amma in ya gayi wani littafi wanda littafin ginshiki ne daga cikin ginshikan littafin hadisi, to shi kenan ya ma al'umma annabi nasiha. Domin yanzu duk wanda ke son ya tantance ingancin hadisin da rashin ingancin shi sai ya koma tushe. Shi yanzu bulugul maramu tushe ne? Ba tushe ba ne. Shi yasa duk in ya gayi ma hadisi sai ya maida ka tushe. In kana so ka yi karatun isnadi ka gano yanda hakikanin hadisi yake sai ka koma can inda ya ɗauko shi. To shi yasa ya ce yayi haka li iradati nusuhil umma, saboda nihin nasiha ga al'umma. Fal murad bis sab'a, yace abinda ake nihi da as-sab'atu, ma'ana idan ka ji ya ce akhrajahu as-sab'atu, mutum bakwai suka fitar da shi, to abinda yake nihi da mutane bakwai sune Ahmad, Imam Ahmad ibn Hanbal, wal Bukhari da Imam al-Bukhari, wa Muslim da Imam Muslim, wa Abu Dawud da Abu Dawud, wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi, wa Nasa'i da Nasa'i, wa Ibn Majah da Ibn Majah. Wa'annan guda bakwai su yake ni. Kenan in ka ji a cikin littafin nan ya kawo ma hadisi ya ce akhrajahu as-sab'atu, mutum bakwai suka fitar da shi, to yana nihin wa'annan mutanen guda bakwai. Ma'ana wannan hadisin in ka koma cikin Sahihul Bukhari zaka tarda shi, in ka koma cikin Sahihul Muslim zaka tarda shi, in ka koma cikin Tirmidhi yana nan ciki, in ka je cikin Abu Dawud yana nan ciki, cikin Sunanan Nasa'i ma akwai shi, cikin Ibn Majah akwai shi. Wa'annan guda bakwai duka sun kawo shi cikin littafin su, shine abin da yake nihi da as-sab'a. Wa bis-sittati, yace idan nace akhrajahu sitta, mutum shidda suka fitar da shi, man ada Ahmad, yana nihin wa'annan da ya zana amma banda Ahmad. Kenan wa'annan guda bakwai din ku ubandawa banda Ahmad, cikin waɗancan bakwai Ahmad kadai zaka hudda. Kaga kenan Bukhari yana cikin Muslim yana cikin Abu Dawud da Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah duka suna cikin waɗannan. Wa bil khamsa, yace idan yace al khamsa, wannan hadisin akhrajahu al khamsa, to yana nihin man adal Bukhariya wa Musliman, cikin bakwai kincan kawai zaka hudda Bukhari da Muslim, Bukhari da Muslim kadai zaka hudda. Wa kad aqulu al arba'atu wa Ahmad, yace kuma sautari zaka ji ya ce akhrajahu al arba'atu wa Ahmad, kenan yana iya fadin haka. Wa bil arba'ati, amma idan yace al arba'a kadai, man ada salasatal awwal, yana nihin kenan banda waɗancan uku na farko. Su wane ne uku na farko? Ahmad da Bukhari da Muslim. Kenan da yace akhrajahu al arba'a, to yana nihin kenan ashabu sunan al arba'a. Wa bis salasa, man adahum wa adal akhira, yace idan yace akhrajahu salasa, to yana nihin man adahum banda su guda uku nan ko na farko, wa adal akhir kuma banda na ƙarshe. Wa bil muttafaqi alayhi, idan yace maka muttafaqun alayhi, to yana nihin al bukhari wa muslimun yana ne bukhari da muslim ne suka rawaito wannan wa kadila azkuru ma'ahuma ghayrahuma yace kuma sautari bazan ambaci wani su ba tare da su ana sautari idan yace muttafaqun alaihi to kawai bai buƙatar sai ya ambaci wani tare da bukhari da muslim wa ma ada zalika fa huwa mubayyanun yace duk wanda ba wannan ba fa huwa mubayyanun to wannan wato za a yi bayanin shi kenan duk wani wanda zai ambata wanda ba wayannan ba to shi ba da kinaya zai nuna ma shi ba ko zai gaya ma shi karra yace akhrajahul bazzaru misali kaga bai buƙatar sai ya ma wani kinaya ko wani ishara duk wani wanda ba wannan ba da ya gaya ma waɗannan sune zai dora ma nuni wasammaituhu yace kuma na rada ma littafin nan suna bulughul maram min adillatil ahkam bulughul maram isa ga manufa min adillatil ahkam na dalilan hukunce hukunce kenan bulughu shine isa al maram shine manufa ko kuma abin nema ana ce ma al maram ma'ana abinda mutun yake nema ko kuma abinda mutun yake nihi zuwa gare shi shine maram kenan ma'ana kamar littafin ya samu wannan sunan saboda ya zaman tofata ne yake ma duk wanda ya karanta shi ya zama ya isa zuwa ga abin da yake nema na dalilan hukunce hukunci wallahi as'alu yace Allah shi kadai nake roko kaga wannan akai takadimi wannan wallahi as'alu ba ce ba as'alullah ba kaidar larabci wannan yahi balaga kace Allahu as'alu yahi nuna balaga domin nan ciki akwai nuna ikhlasi da tauhidi ma'anan shi fassarar shi shine wallahi wahdahu la sharika lahu as'alu Allah shi daya ba tare da wani abokin haɗi ba nake roko saboda malaman ballaga sun ce taqdimu ma haqquhu ta'khiri yufidul hasl an gabatar da abin da ya kamata a jinkirtar to nan yana nunin dayaita abin an kebance shi shi kadai dan haka Allah shi kadai nake roko Allah ya ja'ala ma alimna alaina wa bala kada ya sanya abinda muka sani ya zamanto ukuba shine wabala ya zama ukuba akan mu ma'ana ya zama bala'i akan mu kenan Allah nake roko kada ya sanya abinda muka sani ya zame mamu bala'i ya zame mamu ukuba wa an yarzuqana al'amala kuma ya azurta miyin aiki bima yurdihi da abinda zai yardar da shi subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata a gare shi kuma ya daukaka wannan shine karshen muqaddima na Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala sai farkon karatun kitabut tahara kitab wanda zai bayani akan tahara kitab yace kitabut tahara kitab kullum ya an fadi kitab shine abinda kalkashin shi ake samun babubuka shi kuma babi kalkashin shi ake samun fasul shi kuma fasali kalkashin shi ake samun masail shi kuma mas'ala ha kalkashin shi kake samun wato niqat daka kitab anan wurin asalin kalmar kitab a yalar larabci tana nuni akan tattarawa saboda kataba ne ya kutubu ko kataba ya kutubu kitabatan wa katban wa kutaybatan a larabci aka ce kutayba shine tawagar yaki ko an samu ta suna kutayba saboda taruwan ta targaza guda ne sun taru saboda aka sai a ce kutayba kenan tawagar yaki to shi yasa kalmar kitab ko kalmar al-katb asalin shi tun inda yazo a madan shi yana nuni ne akan tattarawa shi yasa me wato wannan me maqam al-haririya al-hariri kenan cikin maqaman shi yace wa katibina wa ma khattat anamiluhum harfan wa lam yaqra'u shay'an min al-kutubi yace wa katibina kuma su katibina ne amma dai har yace amma wato yatsun su basu taba rubuta harafi ko guda ba katibina ne amma basu taba rubuta harafi ko guda ba yace walam yaqra'u shay'an min al-kutubi kun basu taba karanta wani abu na littafai kenan me yake ni da katibina masu tattaruwa ne su shi yasa kenan gwanin tal larabci shi sai ya kawo su yana zancen su yace wa katibina kuma su masu tattaruwa ne kenan yace wa katibina kai sai ka dima masu rubutu ne ko to she nuna ma ba wannan ma'ana yake nihi ba sai cewa ma khattat anamiluhum harfan wa lam yaqra'u shay'an min al-kutubi yace ya tsin shi bai taba rubuta wani harafi ba kuma ba su taba karanta komai ba na littafi da yake nan ba waccan ma'ana ba ma'ana ta asalin larabci yake nihi dan haka al-kitab a larabci shine mai tattarawa kitabu tahara saboda zai tattaro maka bayanin da ya shahi mi wanda ya shahi tahara saboda haka aka kira shi da kitab to haka zaka yi ta ganin kitabu salah kitabu zaka kitabu asiyam da makamantansu kenan kitabu tahara ita kuma at-taharatu tsarki kenan ko tsarkaka shine a yaran larabci ma'anan shi at-tahara tsarkakan nan ko dai ya zama tsarkaka ta ma'ana ko kuma tsarkaka wadda ake gani idan wani datti ya taba ka tsarkaka da gare shi ana ce mata at-taharatu a larabci idan kuma kana da muguwar dabi'a daga baya ka daina ta ana cewa ka samu at-taharatu a larabci yasa Allah yace akan wato mutanen annabi lutu suka ce ma lutu innahum unasun yataqahharuna lalle su mutane ne waɗanda suke tsarkaka menene ma'anar suke tsarkaka yataqahharuna min al-akhlaqir radila suke tsarkaka daga dabi'u munana na aikata liwadi na alfasha kenan shi yasa sai innahum unasun kaga nan wace irin dahara ce dahara ma'anawiyya ce kenan kalmar tahara a yaran larabci ko dahara tsarki wanda ake gani ko kuma tsarki na zuciya duka ana kiran shi da suna at-tahara to amma anan me ake nihi da at-tahara anan abinda ake nihi da at-tahara shine wato dauke abinda yake hana mutum tsarki wanda zai bashi ingancin ibada shi kuma wannan daharan hukunci ne da mai a musulunci sai amma hukunci a ce baka da tsarki ko ka himo dawanka kawai a ce baka da tsarki ko yanzu misali ayat qur'ani tace innamal mushrikuuna najasun mushrikai najasa ne kana iya ganin wani mushriki kwakwalkwakal sublikakal kamar kalashin shi amma ayat qur'ani tace mai najasa ne kuma ya tabbata najasa inda zai wanka da ruwan tekun duniya ya samu tsarki saboda shi najasa dan kare take tattare da shi hada suke manna take kanna take da shi dan haka kaga wannan tahara ta shi ta ma'ana ce tahara ce wato wannan najasa ta shi najasa ce ma'anawiyya ba hissiya ba balle ka iya huddata to kitabu tahara kenan wannan zai mamu bayani bisa kan hukumce hukumcen tahara to anan zamu iya tambaya mu ce me yasa malam ya gabatar da tahara to na farko ya gabatar da zancen tahara saboda koyi da malamai malaman fiqh a cikin littafansu na fiqh suna fara tahara ko in kai ka karatu littafin fiqh za ka ana gabatar da tahara na biyu kuma ya gabatar da tahara saboda wato muhimmancin gabatar da al'amuran addinin musulunci akan wanda ba su ba ainihin cikin littafin zai yi bayanin wasu abubuwa na musulunci da kuma wasu abubuwa na mu'amalar rayuwa ko to amma wane yahi muhimmanci na addini to cikin na addinin ma wanda yahi su muhimmanci gaba daya shine tauhidi ko ba shi yahi muhimmanci ba to amma shi wannan littafin na fiqhu ne shi abinda ya shahi tauhidi littafin aqida sun lamunce bayani kan duk abinda ya shahi kalmar shahada da abinda ke da alaka da ita shi yasa to da ka cire tauhidi mai rukuni na biyu a cikin rukunnan musulunci sallah ko sallah za ta zuwa kenan dan haka sallah ce ya kamata a fara magana akan ta to me yasa ba a fara ba aka gabatar da tahara saboda ita sallah ba ta yi sai da tahara saboda haka kenan kai tsaye sai ya kawo kitabu tahara saboda gabatar da ababe waɗanda suka cancanci a gabatar da su masu muhimmanci babul miyahi sai yace babi na almiyahi almiyahi wannan jami'i ne na ruwa ruwai wai zamu cewa kaga ruwa bai da jami'i ko duk da mu a Hausan mu nan Niger muna mai jami'i wani bi sai mu ce wato an yi ruwa masu yawa wani ne mu ce an yi ruwa mai yawa sai mu ce an yi ruwa masu yawa kai ai yanzu wannan ruwan da na shanye su rika ce su ha wannan ruwan gaba daya na shanye su sai suka mun suna ganin kuskuren Hausa ne haka nan kamata ka ce wannan ruwan na shanye shi koda na teku ne kawai guda ne wannan ruwan na shanye shi amma mu a Hausan mu muna masa jami'i ko muna ma ruwa jami'i haka muke ruwanan Niger muna cewa wannan ruwan na shanye su an yi ruwa masu yawa ba mu cewa an yi ruwa mai yawa idan mu ce an yi ruwa masu yawa to a larabci ruwa wato ismul jinsi ne dan haka ba bai da jami'i to me yasa malam bai ce ba babul ma'i sai ce babul miyahi ya zabe kalmar almiyahi wanda take nuna kalolin ruwa saboda nan cikin wannan babu zai kawo zancen ruwa daban-daban ne da mai tsarki da mai najasa da ba nan ko da wanda yake da tsarki da wanda yake da najasa da wanda kuma ba mai tsarki bane kuma ba mai najasa bane dan haka kenan yana bukatar ya kawo kalma wadda take nuna ruwan daban-daban ne wanda zai bayani shi saboda haka yace babul miyahi to menene alma'u alma'u sannan na abu ne ko sai mai ta'arifa alma'u shi ma to dan haka ana bi Hurairah radiyallahu anhu makaranta ko da hadisi guda ne ko kan mu tashi da muqaddima kadai an abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fil bahri هو الطهور ماؤه الحل ميتته أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد حديث من فرقه يتي عن أبي هريرة دقى أبو هريرة وأنين أبو هريرة صحابين من درجة من جرمى سنن شهرري وأن دوان دبا سنشأكو على ممناهوشي أزوتيش Abu Hurairah sahabi ne wanda aka san shi da alkunyashi wanda suka san ma sunan shi dan kadan ne dan haka ya shahara da sunan shi Abu Hurairah baban Musa me ya Hurairah Musa mage kenwa idan ce Hurairah ko to dan haka ana ce mashi Abu Hirrin ko Abu Hurairah wannan alkunyar manzon Allah ne ya kira shi da ita saboda wata rana ya tunkaro manzon Allah da mage akan kafadan shi ko da manzon Allah ya kalle sai ya ce mashi ya Abu Hirrin sai aka yi dariya tun daga ranan sai sahabbai suka dora kiran shi da Abu Hurairah shi kuma yana son wannan saboda manzon Allah ya kira shi da wannan ka san sahabi in manzon Allah ya kira shi da wani alkunya yana kaunar shi me yasa Ali ibn Abi Talib yake son a ce mai Abu Turab saboda manzon Allah ne ya kira shi da haka shi ma yayi hada da Fatima ko mun samu tsatsaniya ya bar gidan ya tayi masallaci ya kwance kaza dabe dabe ga kanshi manzo Allah ya sa aka tawo shi ko da yazo da kasa na haggakiya sai manzo Allah ya ce mashi kuma ya Abu Turab to tun daga ran nan aka daura ce mashi Abu Turab sai zama yana son wannan alkunya tashi to shi sa Abu Hurairah shi ma yana son wannan alkunya ta Abu Hurairah amma masunan shi to an yi sabani kan sunan shi alamai sun ce akwai magana sama ga 30 wajen iyakance sunan Abu Hurairah wasu ce sunan shi kaza su ce sunan shi Amrin wasu ce sunan shi Abdullahi wasu ce sunan shi to amma mahi shahara dai sunan shi Abdurrahman ibnu Sakar ko kuma Abdullahi ibnu Sakar wannan sune suka hi shahara sunan Abdullahi ko sunan Abdurrahman to amma akwai sabani da maganganu da yawa akan sunan Abu Hurairah Abu Hurairah yarda Allah ta tabbata a gare shi sahabi ne wanda baya cikin wanda suke suka musulunta da harko musuluntan shi daga bayan amma kuma tare da haka sai Allah ya sa masa albarka ta ilimi Allah ya bashi ilimi wanda bai ba wasu ba daga cikin sahabbai saboda yana cikin malamai ma suna cewa shine shugaban ashabu suffa Abu Hurairah nan kaga yana cikin talakawa miskinai in sai ya tai abinda kawai Abu Hurairah yake bukata shine ya cika cikin shi inda ya cika cikin shi to alhamdulillah sai ya zo ya lizumci zama wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ko ma bai cika cikin shi ba ko yana jin yunwa sai ya lizumci kamar yanda ya fadi da bakin shi yace ni ina lizumtar zama wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko na ci ko ban ci ba ku kuma mutanen makka kuna tahiya wajen harakokin ku na kasuwanci ku kuma mutanen madina yace kuna tahiya wajen harakokin ku na noma yace ni kuma ina nan tare da manzon Allah sai in haddace lokacin da ba ku nan sai in kiyaye lokacin da ku kuke can wajen shagulgullan ku wannan kuma yayin lokacin martani ne Abu Hurairah yake ma wasu domin wasu sun fara cewa ya za a yi Abu Hurairah ya yawaita hadisai kuma daga baya musulunta sai yake masa martani yace mutane suna zargi na suna cewa na yawaita riwaya daga annabi Abu Hurairah ba yau bane ake zargin shi dan haka da kaga yanzu akwai munafukan da suka wallafa littafi suna caccaka Abu Hurairah akwai cikin mustashriqai wanda suka ma wallafa littafi musamman domin caccaka Abu Hurairah wani ma munafikin cewa a Abu Hurairah yana rawaito hadisai kawai na maslahan shi yace duk in Abu Hurairah ya rawaito hadisi in ka bibiya sai kaga yana da wata maslaha akwai intiran shi ciki kaga wannan zagi ne ga Abu Hurairah radiyallahu anhu kuma wannan tuhumai da wannan zargin tun ma sahabbai na da rai wasu sahabbai sun mai kuma ya musu martani a wata rana yake cewa na rantsa da Allah in ba dan wasu ayoyi ba da suke cikin littafin Allah da ba a jizance ko guda daga baki na ba sai ya karanto ayar da ta haramta boye ilimi innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi cewa Abu Huraira ya ce na halace salka bi ta ilimi na baza salka guda yace gudai kuma inda na baza ta da an yanke makogaro na yasa na ja baki na kyale Abu Huraira yace salka bi ya haddace ta ilimi amma cike ilimin da ya haddace salka guda ya fadi to sai malamai suka daura tattaunawa kan wannan magana ta Abu Huraira su suka ce to in dai haka nan ne kenan ya koya ilimi kuma gashi yana cewa yana bayyana sai wasu malamai suka ce to tabbas wannan wanda ya koyi ba ilimi bane wanda ya halatta a bayyana shi ilimin mukan da suka shafi fituntunu ne da yaƙe-yaƙe da suka ce ire-iren su ne domin duk wanda al'umma take da buƙatar shi Abu Huraira ba zai koye shi ba don haka dai ala kulli hal Abu Huraira sahabi ne mai daraja mai matsayi wanda ya rawaito hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan hadisi 5347 Abu Huraira rawaito da haka babu wani cikin sahabbai wanda ya rawaito kwatankwacin hadisan shi hadisi 5347 Abu Huraira ya rawaito radiyallahu anhu Abu Huraira ya rayu bai Allah bai karbi ran shi ba sai lokacin da hijira take da shekara 59 sannan Allah ya karbi ran shi abu samahi inganci akwai sabani kan lokacin rasuwar Abu Huraira amma abin da ya inganci shine Abu Huraira ya rasu hijira tana da shekara ta 59 a lokacin Abu Huraira shekarun shi a duniya shekaran shi 82 nawa kenan 78 ko shekaran shi 78 a duniya Abu Huraira Allah ya karbi ran shi a Madina kuma aka yi mai sallah anan radiyallahu anhu to wannan sahabin shine yake cewa قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله تيرا دا امنشن الله سنتبت اغريش يجي في البحر غما دا تيكو كلمة البحر اي على العربتي ما اننت الشق تاجي اكاشي البحر على العربتي اصال انت جينا الوغا نكي مغانا تانا نهن الشق تاجي تيكو انسا نيامي سونا البحر saboda wannan raman da yake ciki kenan ba sunan ruwan bane sunan raman ne ko albahar domin albahar shine caga cage albuhur ashquq caguna ake nihi shi yasa Allah ta'ala yace ma ja'ala Allahu min bahiratin mai kalmar bahira take nihi dabbar da aka cage kunnanta ita ce bahira kenan kalmar ta albahar kai tsaye ta inda ta zo a larabci tana nuna cagewa saboda haka bahar an same suna bahar saboda shi ruwan yana cikin wani cage ne cikin wani kwari to sai aka sama kenan min babit tasmiya bismil makan wannan nababi ne na sanya ma abu suna da sunan wurin da yake ai ka san yanzu misali aka ce kaga yi sunan bayan gari da larabci to zaka je yawanci sunayen wajajen da ake yin shi ne ko sai a ce alga'itu yo alga'itu shine wurin da yake da laushi-laushi haka wasu kuma laraba da in za su yi shi ne ake neman wurin da yake da dan laushi-laushi sai ai kenan sunan wurin ne ba sunan shi ba sunan wurin da ake yin shi ne in kace albarazu sai a ce albarazu sunan wato hili ne domin ko anan a Hausa in kace ga wasu karkaru za ka ji in za a yi abin sai an je ina dawa kenan can dawa da ake zuwa shine albarazun can inda ake zuwa a nisanta daga al'umma shike da wannan sunan ba shi abin ba din da sunan da zan kace al-khala'u sai kaza al-khala'u ke banta saboda in za a yi shi sai an ke banta daga al'umma saboda haka bai da suna saboda tsananin yanda ake jin nauyin shi bai da suna sai da a dora sanya mai sunan wurin da ake yin shi ko to haka ne shi ma wannan al-baharu sunan wurin ne amma akwai malaman lugha waɗanda suka ce kalma al-baharu tana nihin al-kasaratu dan haka duk abin da ke da yawa shine ake ce ma bahar dan haka ce wane bahar ne fil ilm ana nihin wato shi Allah ya bashi wani ilimi mai tarin yawa da suka ce dan haka kalmar bahar tana nihin alkasara an sanya mace ko albahar saboda yawan ruwan da ke cikin shi wannan kuma magana ba ta da inganci wacce ta farko ta hi ta inganci cewa kalmar albahar ma'anar shi ashaq Allah ta'ala alam dan haka yace manzon Allah ya ce fil bahari ma'ana manzon Allah ya ce game da sha'anin teku huwa tahuru ma'uhu shi ruwan shi mai tsarki ne kenan shi teku ruwan shi at-tahur kalma at-tahur tana da bambanci da at-tahur ko at-tahur da fataha yana nihin abinda ake tsarki da shi at-tahur kuma da damma ana nihin shi tsarkin da karan kanshi kamar al-waqud ne da al-waqud in kace al-waqud abinda ake kunna wuta da shi al-waqud kuma kunnuwar wutan shine al-waqud in kace as-sahur abincin da zaka ci na sahur shine as-sahur da fataha in kuma kace as-suhur wato sunan sahur kin ne da karan kanshi to in kace al-wudu ruwan da zaka yi al-walla da shi ko kwanan al-wallan shine al-wudu amma in kace al-wudu to sunan aikin ne da karan kanshi don haka at-tahur yana da bambanci da at-tuhur wa anzalna minas sama'i ma'an tahura kita shi ka samu wasu malaman tafsiri sun ce tahura ana nihin ruwan da ake tsarki da shi kenan mun sabkar daga sama ma'an tahura ruwa mai tsarkakewa kenan ruwan da yake da tsarki da karan kanshi kuma yake tsarkakewa na abu wanda ba shi ba shine ma'an tahura don Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa shi te ko ruwan shi mai tsarki ne kuma mai tsarkakewa huwa tahuru ma'uhu sai ya ce alhillu maitatuhu kuma mataccen shi halal ne ba'ana duk abin da ya mutu cikin shi shi te kun halal ne shine maitatuhu mataccen shi abin da ake nihi da maitatuhu an jingina mataccen zuwa ga tekun dan a nuna ma sai abin da nashi ne ciki yake rayuwa in ya mutu yake halal amma yanzu da tunkiya za ta rugo da guru ta wada cikin teku ta mutu wannan maitatuhu ce ba maitatuhu bace wannan haramun ne cinta da saniya za ta rugowa da gudu ta fada cikin ruwa ta mutu matacciyar teku ne a ba ta teku bace wannan fadawa teku ne ta mutu dan haka haramun ne cinta duk dabbar da ba cikin shi take rayuwa ba in ta rugo ta fada cikin ta mutu to ba za a ci ba amma dabbar da asalin rayuwanta ciki take yi to kuma wace irin dabba ce in dai ta mutu za a ci shine aka ce alhillu maitatuhu wato matacciyar shi halal ne akhrajahu al-arba'atu al-arba'atu suka fitar da shi suwane ne al-arba'atu sune ashabu sunan al-arba'a ko da Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah waɗannan sune al-arba'a kamar da ya gabata kenan su suka fitar da wannan hadisin ma'ana wannan hadisin in ka bude littafin Abu Dauda sunan Abi Dauda sai ka same shi in ka bude na Tirmidhi ma akwai shi ciki na Ibn Majah ma yana ciki na Nasa'i ma yana ciki wa Ibn Abi Shayba da Ibn Abi Shayba shi ma ya rawaito wannan hadisi Ibn Abi Shayba wannan babban malami ne na cikin malaman hadisi wato Ibn Abi Shayba sunan shi Abdullahi Ibn Muhammad Ibn Abi Shayba wato wannan yana cikin huffaz na hadisi yana da littafi wanda ake ce mashi wato musnaduna Ibn Abi Shayba kuma yana da littafi musannaf wanda ake ce ma musannaf Ibn Abi Shayba to shi Ibn Abi Shayba shi ma cikin littafin shi na hadisi ya rawaito wannan hadisi sai ya ce wallafu lahu kuma wannan lafazin nashi ne ma'ana yanda kaga ya kawo wannan hadisin to haka yake cikin littafin Ibn Abi Shayba su kuma sauran da yace su ma sun rawaito tana yiwa in ka je suna su ka samu bambanci ko amma yanda zaka same shi komi da komi yanda yake to sai riwayawa Ibn Abi Shayba saboda wannan lafazin Ibn Abi Shayba ne yayi amfani da shi wa sahahahu Ibn Khuzaima kuma Ibn Khuzaima ya inganta shi Ibn Khuzaima babban malami ne daga cikin malaman hadisi shahararre wanda an san shi yana da littafin hadisi ko wanda ake cewa sahihu Ibn Khuzaima sannan kuma yana da littafin tauhid wanda ake cewa kitabut tauhid Ibn Khuzaima Ibn Khuzaima wannan sunan shi Abu Bakar Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaima rahimahullahu ta'ala wa Tirmidhi da Tirmidhi shi ma Imam Tirmidhi ya rawaice wannan hadisi wa rawahu Malik wa Shafi'i wa Ahmad to kaga Tirmidhi nan cewa wa Tirmidhi me yake nihi da Tirmidhi ba can ya ce akhrajahu Allah tun cikin al-arba'atu babu Tirmidhi ne akwai Tirmidhi to man san me yasa aka ce wa Tirmidhi ba wa rawahu Malik yace kuma haka Malik ya rawaito kenan Maliku ya rawaice wannan wa Shafi'i da Imam Shafi'i wa Ahmad ana Imam Malik ya rawaice shi Malik ibn Anas wannan sananne ne Imam Shafi'i shi ma ya rawaice shi a cikin littafin shi Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma ya rawaice wannan hadisi kenan waɗannan a'imma guda uku dukkanin su sun rawaice wannan hadisi wannan hadisin yana cikin hadisai masu muhimmanci masu girma sai da Imam Shafi'i yace wato wannan hadisin ya tattaro rabin fiqh yace duk wanda ya gane wannan hadisin to ya gano rabin fiqh saboda girman wannan hadisi sannan wannan hadisin ingantacce ne malaman hadisi sun yi wato ittifaqi akan ingancin shi da kuma karban shi duk da wasu sun dan so su soke shi kamar irin su Ibn Abdul Bar ya so ya soki ingancin hadisi inda shi yace a bangaren isnadi isnadin bai inganta ba amma a bangaren karba yace mun karbi hadisin saboda al'umma da yawa sun karbe shi to kaga sabatta juya take nan dan haka Tirmidhi eh da ma yayi martani akan Tirmidhi saboda Imam Tirmidhi yace Bukhari ya inganta wannan hadisi sai Ibn Abdul Barr yace yace wannan magana ta Tirmidhi bai dada ita ba saboda in dai Bukhari ya inganta shi me yasa bai huddo hadisin ba cikin littafin shi sai malamai suka mai martani suka ce ai ba dole bane in Bukhari ya inganta hadisi sai ya kawo shi cikin littafin shi Bukhari bai lizumta ma kanshi ba cewa sai ya tattaro hadisai gaba ɗaya na duniya ingantattu bai dokan ma kanshi wannan niyyar ba a takaice dai wannan wato hadisi akwai fiqhu cikin shi asalin hadisin yana da sababin nuzul asan hadisai ma suna da asbabun nuzul ko to dalilin wannan hadisin shine wani bawan Allah ne yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi tambaya yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna narkabul bahara lalle mu muna hawan teku mu yi balaguro wa nahmilu ma'anal qalila min al ma muna daukar ruwa dan kadan tare da mu a cikin balaguran mu kinan ruwa wanda zamu yi amfani da shi mu sha muna daukar kadan yace fa in tawadda'na bihi idan muka yi alwala da wannan ruwan a tashina sai kashi ruwa ka sha mamu kai afana tawadda'u bima'il bahri shin zamu iya yin alwala da ruwan teku sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mashi huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu ai shi ruwan shi mai tsarki ne sannan kuma abin da ya mutu cikin shi ma halal ne malamai suka ce manzon Allah ya ba shi amsa gamsassa cikakka kuma ya ƙara mai da abin da bai tambaya ba abin da ya san da yana da bukata shi yasa in aka ma malami tambaya in ya baka amsa kuma ya ƙaro ma wata fa'ida ko to kace ya maka dogon bayani a in ya gano akwai bukatar ya ma ƙari ya halatta malaman usulul fiqh suna cewa ana son amsa ta zo daidai da tambaya shine kaida ko kullum in amma tambaya to ka bada iya amsar da aka tambaye ka asalin mutum sai ka mai tambaya amma saboda ya nuna akwai karatun da yawa sai ta karo abubuwa da yawa sai to wannan abun aibantawa amma in ya zama na saboda wata fa'ida ko kuma ka fahimci akwai buƙatar ƙarin kai to lokacin abin yabo ne yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum ne yazo ya tambayi manzon Allah game da ruwan teku min iya yin alwala da ruwan teku manzon Allah ya bashi amsa yo ai shi teku ruwan shi mai tsarki ai ya isa ko sai ya ce kuma abinda ma ya mutu cikin shi halal ne me yasa domin duk mutumin da yake balaguro cikin teku wata rana yana da buƙatar wannan kuma za ta kama wata rana ya buƙaci kuma sanin hukuncin abinda ya mutu cikin teku to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara mishi da abin da ya tabbatar da yana da bukata zuwa gare shi wannan hadisin akwai karatuttuka dimbi a cikin shi akwai fa'idoji na fiqh wanda aka huddo a ciki ramadan zana wasu daga ciki na farko dai malamai sun ce hadisin ya karantar da mu cewa dole ne mutum ya dora koma wajen malamai a cikin duk abin da ya rikice mai na addini kaga wannan mutumin bai koma ba ya tambaye wani sahabi ko ya tambaye wani mutum ko kuma ba su kawo masa alai ba mu kuma yanzu yanda muke yi shine idan mutum yana da tambaya kai sai ya bari sai an hitocin fada sai zo ya azama kattai tambaye aza shi kannan sai a samu ikhtilaful juhala ko sai a samu sabanin jahilai kai ba ka sani ba ni ban sani ba mai ta jijiya waya ja billahi laji kaza ne a kaza kaza ne kowa tashi wani in ya tashi sai ya kusa tashi sama saboda gardama shi zai kawo tambayan nan to an yi san kullum tambaya wadda ta shafi addini kaje zuwa ga ma'abutan abin fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamu domin wannan bawan Allah bai kawo tambayar ba cikin jirgin ruwa tare da matahiya sannan bai zo ya kama wasu ba waye kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaje ya tambaya sannan ka iya cewa shin yanzu shi kasa fahimta yace wa ruwan teku yana da tsarki to ka san teku in mutun ya kalle shi in mutun ya kalle teku tare da ruwan shi da yake da gishiri ba kamar sauran ruwa bane ya iya kwankwanto akan ingancin ruwan shi da tsarkin ruwan shi saboda ruwan shi wani biya gishiri gare shi to wannan gishirin da yake da kuma tsarin Allah ne saboda wannan ruwan na teku da Allah ya samu gishiri akwai amfanoni Allah ba ya abu bisa kan banza yanzu ake ganin inda ba dan gishirin da Allah ya zuba cikin teku ba to da inda teku yake wurin bai shakuwa gawawakin da kike mutuwa da ciki da waye da ina warin ya za amma wannan gishirin shine yake gyara komai kuma wannan gishirin shine yake sa koda kihi ya mutu cikin teku sai ya jima anan kuma yana da inganci kuma za a ci lahiya lau haka ma wasu dabbobi nashi da sauran amfanoni masu yawa wanda ke da kai haka saboda haka dai yazo shi da lamarin ya mai rikici sai yazo ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciki akwai fa'ida na cewa lalle ne duk lokacin da abu ya ma mutun rikici ya koma wajen masana ya tambaye su fa'ida na biyu a cikin wannan hadisin akwai karantar da mu ingancin tsarki da ruwan teku wanda shine ma wato tushen abin da yasa aka kawo hadisin ko cewa ruwan teku yana da ingancin yin tsarki da shi dan haka ko alwala ko wankan janaba ko wanka na ibada a iya yi duka da ruwan teku saboda yana da tsarki fa'ida na uku a cikin hadisin akwai karantar da mu cewa ba a yin alwala ko wankan janaba sai da ruwa mai tsarki ina muka gano haka saboda wannan sahabin yazo yana tambaye tsarkin ruwan teku kenan inda ba sai da mai tsarki ake ba aida sai yayi kawai ba sai ya tambaya ba amma saboda shi ya san da sai da mai tsarki ake kenan hadisin ya karantar da mu cewa dole ruwa sai mai tsarki ake iya yin amfani da shi wajen alwala ko wajen wankan janaba ko kuma wankan ibada fa'ida na hudu a cikin wannan hadisin akwai wato karantar da mu ladabin sahabbai suna da ladabi game da musulunci ba su mashikka katsalanda da shiga gaba domin Allah ya karantar da su sun karantu ya ladabtar da su sun ladabtu Allah ne ya ce masu ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ya ku waɗanda suka yi imani kar ku dora shigewa gaban Allah da manzo kaga ba su shiga ba gaban Allah sai suka zo suka tambaya don a masu bayani fa'ida na biyar cikin wannan hadisin akwai karantar da mu cewa asali ibada al-asl fil ibada at-tawaqquf asali cikin ibada shine bai halatta baka bauta ma Allah sai in ka san hukunci fa'ida na shidda abinda malam bi ahdari ya fadi ya fito cikin wannan hadis wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi baya halatta ga baligi mai hankali ya aikata aiki sai ya san hukuncin Allah kaga ga bai je ba yayi sai da ya bincika ya sani to dama bai halatta ba a musulunci kai wani abu sai in ka san hukuncin Allah ciki in baka sani ba kaga kakkai ka bari hakka sani fa'ida na bakwai cikin wannan hadisin akwai karantar da mu cewa duk dabbar da take rayuwa cikin teku ta mutu to ya halatta a ci ko bai halatta ba ya halatta ko ma wace iri ce ba tare da hudda ko guda ba domin manzon Allah cewa alhillu maytatuhu dullu ala al'umum domin akwai ka'ida wajen malaman qawaid al-fiqhiyya ko sun ce irin wannan sigar tana nuna umum al-mufrad al-mudaf ya ummu dan haka dukkanin maytatuhu duk wani abin da aka san cikin teku kaga akwai malamai wanda suka yi ta zanan wasu ababe suka ce ai akwai kararruwa an ci ko ba a cin kararruwa in ya mutu akwai kuma aladar ruwa akwai kadar ruwa akwai kwaddan ruwa akwai macijin ruwa akwai kunaman ruwa akwai wasu ababe wanda suke kazamta ne ba kuma duk na ruwa ne ko kai ko akwai wani kihi mai kama da mutum wanda rabin shi mutum ne rabin shi kihi ne ko to kaga wannan in ya mutu cikin teku yaya nama ya samu kawai sai ka ja kai ta datsa ka shi domin shi ma mai ta tuhu ne ko in ka je katar da karar ruwa ya mutu cikin ruwa nama ya samu shi ma mai ta tuhu ne in ka je katar da duk abin da katar da dan ruwa ya mutu cikin ruwa nama ya samu akwai malaman fiqhu wadanda suka hudda kwaddo suka hudda kada suka hudda macijin ruwa suka hudda aladar ruwa suka ce shi dai kada saboda yana makan shi harauta shi kuma a musulunci duk abin da ke harauto makan shi abu ya kashe wata dabba ya ce wannan cin shi haramun suka ce dan haka bai halatta ba yana cikin asabu shi kuma aladai da kwaddo da maciji suka ce da ire-iren su su waɗannan suka ce dole sai an hudda su dalilin haramcin su suka ce listighbasiha wastighzariha saboda kazamtar su da kuma tsantsanin su da ake suka ce shi kuma ayat qur'ani ta ce yuhallahum at-tayyibatu wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith ana haramta musu dukkanin ababe masu muni dan haka waɗannan suna da muni wasu malamai na Shafi'iyya sun yi istisna'i su kuma malaman Hanafiyya sai suka ce wato duk abin da ya mutu cikin ruwa idan dai ya mutu ya kumbura ya dago kawai ba a cin shi amma idan ya mutu bai riga kumbura ba ya dago to ana ci to kaga sai suka kafa hujja da wani hadisi na manzo Allah sallam wanda yake duk abin da ya mutu cikin ruwa ya kumbura ya dago kada a ci hadisin da ife ne dan haka hujja ta zama ita mami da ifiya saboda haka ba a dogaro akan shi dukkanin wannan bayanan na malaman fiqhu Allah ya saka masa da alheri ba shi bane yake da inganci bayanan hadisin nan ne yake da inganci alhillu maitatuhu mataccen shi halal ne don haka malamai masu tantancewa suka ce dukkanin abin da ya mutu ciki ba a hudda komi ba a hudda kwaddan ruwa ko aladar ruwa ko karar ruwa duka sun shiga cikin bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk abin da in dai abin yana rayuwa akwai wasu daga cikin malaman Shafi'iyya wanda suka so su kawo wata ka'ida suka ce duk abin da aka san yana rayuwa cikin ruwa kuma yana iya rayuwa wajen ruwa banda shi sai wanda bai rayuwa sai cikin ruwa in ya rasa ruwa mutuwa yake to shine mai ta tuhu wannan sun malaman Shafi'iyya suka kawo wannan amma dai karshe manyan malamai sun nuna masa cewa duka babu hujja akan wannan togaciyan gaba ɗayan su kenan duk abin da ya mutu cikin teku matukar dai an san ciki yake rayuwa kawai ya shiga cikin mai ta tuhu kawai ma'aunin ka shine tuhu din nan zaka duba wannan idafar da aka yi mai ta tuhu ne kuma mai ta tuhu bane nazaran ya zama mai ta tuhu ne to kawai an gama saboda ka je ka soya fa'ida na takwas wannan hadisin ya karantar da mu cewa ashe an yi togaciyar abinda aya ta kawo hurrimat alaikumul maitatu ita aya bata ce mai ta tuhu ba ko almaitatu in ka tsaya ga qur'ani kadai yanzu ba zaka ciki shi ba ko ka ci mai ta tuhu ta ci ba ta ci yiwa inda aka tsaya kan kalakato kadai amma saboda rashin kunya sai dan kalakato ka kawo mai kihi ya kamci ko ba haka bane ya kawo mai kihi soyayye ya ci har ya dora motsa kunni yana wato mu dai Allah ya sa ba mai rada hadisi ba mun rage qur'ani kuma yana cin kihi to shi kuma mai ta tuhu ne hadisi ne yazo ya nuna cewa an halatta cin shi kenan ya nuna kaga wannan hadisin ya nuna togaciya cikin hukuncin aya alqur'ani hurrimat alaikumul maitatu sai mu ce to banda maitatu na cikin teku shi wannan annabi mai ya ba mu labarin cewa alhillu maitatu fa'ida na tara hadisin nan ya nuna halaccin wato balaguro akan teku kasa akwai malaman da suka ce makaruhi ne yin balaguro akan teku saboda wani hadisi da yazo ya nuna cewa akwai hatsari hawan teku da sauransu to amma dai wannan hadisin ya nuna halacci domin inda bai halatta ba ayi balaguro akan teku da tunda wannan mutumin ya zo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi ya me yasa kuke balaguro kan teku haka da bai ce ba sai nuna ya halatta yin balaguro akan teku sannan malamai suka ce cikin wannan hadisin kenan shine fa'ida ta goma wanda zamu rihi da shi suka ce cikin wannan hadisin akwai nuna gwaninta ta ba da amsa da kuma kyakkyawan bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin lokacin da mutumin nan yazo ya tambaye shi afa natawaddau bima'il bahri shin zamu iya yin alwala da ruwan teku sai ya ce mashi na'am bazance ya gare ba wanga fa'idodin sun huto ba su hutawa amma saboda shi mai karantarwa ne kuma haihu da shi manzo Allah karshe ne wajen pedagogy don wani abin da yake bukatar a fitar da shi na ka'idan karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karshe ne kaga kuma inda manzon Allah da yazo bashi amsa yace eh da nan wurin kaji fiqhu daban ta huto kasan malaman fiqhu akwai cinkaye gare su da wani malamin fiqhu ma sai yace a a ai alwala da ruwan teku haramun ai ta darga a ce man ka ja mai wannan hadisin sai yace ai da aka tambaye manzon Allah cewa eh kuma tana yiwa shi kadai ne ya ba amsa saboda larura dan haka hukuncin bai shahe mu ba saboda shi yazo ya nuna larura suna cikin bukata suna balaguro yau to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce na'am don inda ya ce na'am da wallahi wani malamin fiqh zai ce a wannan larura ce saboda balaguro suke to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsaya ma cewa na'am ba kawai sai ya ce huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu wannan bayanin da ka ji shi ka san akwai zaki da gardi irin na bayanin annabta da annabawa a cikin shi sallallahu alaihi wa sallam zamu tsaya akan wannan hadisi abinda makaranta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu da nuna mu mujara subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika walhamdulillah.